zanga-zangar wacce aka yi wa taken har yanzu ba a samu yanci ba, wato not yet independent, a cewar kungiyar duk da shekaru 60 da samun yancin kan Najeriya. Har yanzu akwai rashin ci gaba da rashin shugabanci na gari, kuma ƴan Najeriya ba su mori roman demokradiya ba, kamar yadda ɗaya daga cikin ƴan gwagwarmayar kungiyar Ariyo Dare Atoye ya bayyana.
Depend on them for what was people, big of the opinion to our country. So our nation answers a nation that, you know, more first than worse for even all the tribes came together to actually, you know, have independence in 1960.
Zanga-zangar kungiyar da zai fi mai da hankali ne akan abubuwa biyar da ke ciwo al'ummar kasar tuwa ƙwarya, wanda suka hada da ƙarin farashin kudin man fetur da kudin wutar lantarki, hada da dokar da ke duba ayyukan kamfanoni a kasar, da kuma dokar kalaman nuna kiyayya da na kafofin shafukan sada zumunta. Ita ma ƴar gwagwarmaya a tafiyar Hajiya Aisha Musa ta yi ƙari da cewar,
a ce Najeriya tana 60 amma bamu gane kan komi ba, kullun ci baya take yi ba ci gaba ba. Rashin tsaro gaskiya abu ne da ke ci mun tuwa a ƙwarya, komi yayi tsada, gashi yanzu ta yana zama ma mutane aiki, saboda fitan ma ya zama wani abu, kidnappers din ga da ake fama da su. Yau kaji an ce an dauki dan wancan, yau kaji an ce baban wancan, sannan a ce ana biki. Kudin da ya kamata a ce makama talakawa ma da shi ba tsaro, abu diya biya cakude, don Allah a dinga jin tsoron Allah.
Shi ma Suleiman Ahmad Babura ya bayyana cewa
har yanzu a kasar nan mutane suna cikin talauci, har yanzu ana fama da yunwa, har yanzu akwai matsala ta abin da ya shafi ci gaba. Shekara 60 wanda koda mutum ne a shekara 60 ba shekara ce a matsayin sanan aikati, shekara ce ta retirement ma, ya kamata a ce ya retire. Da haka ina ganin mu ma ba abin da ya kamata kasar nan a yi yanzu shine a yi mata retire, a sake sabon lali daga wannan shekara 60 da sai, wanda muna fatan hakan zai sa duk irin wannan ci baya da aka samu ya zama daga shekara ta 2021 an ƙara samun ci gaba.
Da yake zantawa da manema labaru, dan fafutuka kuma dan gwagwarmaya a kungiyar Rafael Adebayo ya ce manufarsu shine bayyana yanda al'amura suka tabarbare a kasar wajen amfani da hotunan balambalan masu launi iri daban-daban da ke nuna tutar Najeriya, kuma za su yi zanga-zangar ne a akalla wajaje 10 da ke garin Abuja da kuma akalla gurare 20 a faɗin ƙasar.
And that unlike another part of the world where the narrative around balloons is to celebrate something good, a good moment, we are saying that these balloons in Nigeria mean our suffering. They mean the pain, the hardship that we are having to endure under this way, and that we can no longer continue this way.
Kungiyar da ta bayyana cewa tana so ta share shekaru 60 da kasar ta bata don samar da wani sabon yanayi, duba da cewa waɗanda ke rike da madafin iko sun gaza. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.